نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda ya sake kadarta haduwanmu a wannan yammaci na ranar Laraba, wanda yake 25 ga watan Shawwal, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 25 ga watan Mai miladiya ta 2022. Dan ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka, littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, wato sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, tun daga kabbaral harama har zuwa sallama ka annaka taraha, kamar kana ganin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wanda malan yi malitahin wannan take da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake faɗa cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina sallah, insha annabi sallallahu alaihi wa sallama. Insha Allah, wannan darasinmu na 12 a cikin wannan littafin, wanda kuma muna cikin abubuwan da ake karantawa, fasalin da malam ya kawo mana abubuwan da ake karantawa a cikin sallah. Wancan satin mun zo ƙarshen salatul wutir, wato abinda ake karantawa a sallar wutiri. Mun gani abinda malam ya kawo, wanda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya yake karantawa irin a raka'a farko ta wutiri, yana karanta subbih isma rabbikal a'la. A raka'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun. A raka'a ta uku yana karanta qul a'udhu birabbi qul huwallahu ahad. Ya zo a wata ruwaya a raka'a ta uku Annabi sallallahu alaihi wa sallam bancin qul huwallahu ahad yana karawa da al mu'awwidhatayn. Wanne ne al mu'awwidhatayn? Sune qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas. Haka kuma ya zo a wata ruwaya cewa bayan wutiri Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin wasu rakawai guda biyu, yana karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha da kuma wato suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Wanda zan mata shi yau, inda malam ya kawo mana abu na takwas, shine abin da ya shafi salatul juma'a, wato sallar juma'a. Sallar juma'a kamar yadda muka sani dai abu ne wanda yake farilla akan mutane. In ba kana bulaguro ba, wanda idan kana bulaguro shine kana iya tahiyya kasar kake yi kiran zaka yi sallah azhar. Amma matakar kana cikin gari, sallar juma'a kenan wajibi ne mutun ya tayi sallar juma'a, ita ce mamayin sallar azhar. Idan baka samu ba, kai ratan sallar juma'a, ko baka da lafiya, ko kuma wani uzuri yasa baka samu ba sallar juma'a, kenan abinda zaka rama shine wato ba sallar juma'a ba, sallar azhar. Kai ne baka yi ba sallar juma'a har aka ida, duka masallatai ya ka tahi. Alhamdulillah, nan zaka gani akwai masallatai yan wasu suna fara ƙarfe 1, wasu 1:30, wasu 1:10, wasu 1:40, haka dai. Idan baka samu ba wannan masallacin, kana iya ka tahi wancan masallacin ka samu. To idan dai baka samu ba, abinda zaka rama shine zaka rama sallar azhar, kenan zaka rama raka'a 4, zaka rama ba raka'a 2 ba wadda take ta juma'a. Sannan malamai sun yi sabani akan wato aina ne ya kamata a yi juma'a. Mafi yawan malamai sun ce da adadin mutanen da ya kamata idan sun haɗu za su yi juma'a. Wasu malamai sun ce ya kai mutum 40, wasu sun ce mutum 12 ma ana iya juma'a. Wasu malamai sun kai kan cewa a mutum 3 ma, misali a gari ne ko 3 ne, ko kuma ko 3 ne musulmai, ya halatta ku yi juma'a. Nan ɗaya ya tashi ya yi 4 ba, ya shiga ya ja limanci ku su biyun su zamanto mamu. Don a mazhaba ta abinda ya shahi Abu Hanifa, suna ganin mutum biyu ma suna iya yi, ɗaya liman ɗaya ladan. Amma wallahu ta'ala a'lam, shine mutum 3, kamar yadda mafi yawan malamai suka tai kan cewa a mutum 3 shine zai zamanto suna iya su yi wato sallar juma'a, idan ya zamanto wato a garin kenan babu inda za su je su yi sallar juma'a. idan a wannan fasalin malam zai kawo mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar juma'a shine malam yace kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi rak'ati al-ula bi suratil juma'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a cikin sallar juma'a daga ashi ta farko da zai yana karanta suratul juma'a wace ce suratul juma'a subihu lillahi kene yana karanta ta a raka'a farko haka a raka'a ta biyu kuma shine yace wa fil ukhra idza ja'aka al munafiqun a raka'a ta biyu kuma yana karanta suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa taratan wani lokaci kuma ya qara'u badalaha wato yana karanta sakamakon ya gama suratul juma'a da suratul munafiqun sai ya karanta suratul juma'a da hal adaka hadithul ghashiya kenan suratul ghashiya kenan wannan irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake karantawa shine malam ya kawo mana sai malam yace wa ahyanan haka kuma wani lokaci ya qara'u fil ula سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه هل اتاك كنا هل اتاك حديث الغاشيه wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a raka'a ta farko sai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la suratul a'la kenan a raka'a ta biyu kuma ta sallar juma'a sai ya karanta wata sura hal ataka hadithul ghashiya kenan wannan abinda malam ya kawo mana wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallar juma'a wanda ba dole bane ba a ce idan ka zo sallar juma'a dole sai wannan surorin zaka karanta a abinda yafi wato ka kawo wannan irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan ka kawo wani sabanin shi wata sura ka karanta ko kuma ka karanta wasu ayoyi ba a ce a sallar ka bata yi ba ko kuma kai ragowa akan wani abu amma sallar ka tayi ko mun ka yayi sai dai ana so kullum mutum mummuni ya zamanto yana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zan makara anan abinda ya shafi juma'a juma'a wata rana ce wata Allah subhanahu wataala ya zaba ma wannan al'umma wanda yahudawa da nasarawa sun kirdadi su nemi wata rana ce wannan su nasarawa suka rike yawmus sabt yahuda kuma suka rike yawmul ahad amma al'umma wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya shiryar da mu ya samu a wannan ranar juma'a wanda ranar juma'a irin falalolin da take da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce fiyayyen rana wato ita ce fiyayyen gunin da rana ta fito a cikin shi kuma yace ranar juma'a rana ce ta idin musulmi wannan rana kamar rana ce ta idin mutane musulmi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a wani lokaci wanda da ɗaya mutum musulmi ba zai yi muwafaka akan wannan lokacin yana roƙon Allah subhanahu wata'ala wata addu'a ba ce Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mishi abin da yake roƙo wannan lokacin yana cikin ranar juma'a wani lokaci ne malamai sun samu sabani akan wani lokaci ne amma mafi rajihin lokaci da malamai suke faɗi shine daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan lokaci ne zababbe na karba addu'a a ranar juma'a kowace juma'a dan haka da yawa zaka gani wanda Allah subhanahu wataala ya ba su basira wannan lokacin sai ka gani sun kebe umma a gidansu umma a inda suke azamni zaka gani suna ambatan Allah a lokaci ne zababbe na karba addu'a ya kamata kowa ya zamanto ya kirdadi wannan lokacin haka yana daga cikin falalan ranar juma'a mutum idan ya zamanto ka sallaci wannan juma'a zuwa juma'a mai zawa kai juma'a to wannan zanuban da kai a cikin wannan satin Allah subhanahu wataala yana gafarta maka su a wata ruwaya har sai ma an kara maka kwana uku wato an maka wani bonus na kwana uku kamar yanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha tunibatil kaba'ir wato salloli guda biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da juma'a zuwa juma'a kai sallar wannan juma'a kaje ka samu juma'a sannan kuma wata juma'a ta zo ka tayi ka sallace ta to zanuban da kai a wannan interval inna na wannan semenin Allah subhanahu wataala zai gafarta ma amma da sharadi shine matakar ka nisanci manyan zanubai idan ka nisanci manyan zanubai wannan kananan zanubai wato Allah subhanahu wataala zai gafarta maka kamar yanda ya fada a cikin aya iztajnibu kaza'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum idan har ya zamanto kun nisanci manyan zanubai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ku akan su, Allah subhanahu wata'ala ya ce nukaffiru ankum sayyi'atikum, wato wannan kananan kusakurai da mutun yake yi Allah subhanahu wata'ala zai gafarta mishi. Alal haqiqa ne ranar juma'a rana ce mai cike da falala, shi yasa hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara fadi cewa dukkan mutumin da ya mutu a ranar juma'a ko kuma daren juma'a, wannan Allah subhanahu wata'ala zai kare shi daga abin da ya shafi fitina ta kabari. Menene fitina ta kabari? Tambayoyin wannan da za a tsaida ka a maka, wanda kowa sai an tsaida shi an mishi tambayoyin wannan a cikin kabari. Tambaye shi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka, a tambaye ka waye annabin, waye ubangijinka, waye annabinka, menene addininka. To mutumin da ya mutu ranar juma'a ko kuma daren juma'a, Allah subhanahu wata'ala yana sawwake mishi wannan abin da ya shafi fitina ta abin da ya shafi cikin kabari. Wannan duka yana daga cikin kadan daga cikin abin da ya shafi wato falala ta ranar juma'a, wanda kuma idan mutum zai je juma'a akwai ladabba wanda ya kamata mutum ya ladabtu da su. Yana da kyau idan mutum zai je juma'a yayi wanka, ka sa kaya masu kyau, ya zamanto kuma ka sanya turare, sannan ka zamanto ka tahi da wuri. Yana da kyau ka tahi da wuri juma'a, ka samu iya lokacin da ka gani, wato misali yanzu ana sallah mafi yawa masallatai ya wajen ɗaya ba wani abu ko kuma ɗaya, idan ka samu tun wata 12 ko kuma 11 da wani abu, wato ka samu ka tahi juma'a, akwai falala sosai. In san samu ne kuma ka tahi a kafa, in kuma da nisa wanda kaka sha wahala kenan ya samu ka hau abin hawa saboda zahi ko kuma wani abu wanda zai cutar da kai, amma ana so ka tahi da wuri. Sannan idan ka tahi juma'a kada ya zamanto ko da ka yi ta'khiri ka ringa tsatsallaka mutane, wannan hani ya zo akan wannan, kada ya zamanto ka zo kai ka yi ta'khiri kace kuma ya shiga can ciki can gaba kaga wani waje, a kawai zamna inda kake kada ya zamanto kana tsatsallaka mutane. Aka kuma yana daga cikin wani kuskure da muke yi da yawa a cikin juma'a, lasiyama lokacin da ake huduba, kaga wani yana magana da wani, to wannan dukkan maganar da zakai kamar kai wani lagau ne a wannan ranar ta juma'a. Kawai juma'a zata sabke, amma dai bakkai ka toyi ma kanka wasu lada wanda ake baka na ranar juma'a. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta da zaka ce ma mutum kaga wani yana magana kace mishi yayi shiru, to kai ma kana ciki. Wasu malamai suka ce daidai da wani dutse ka dauka kana wasa shi ma kana ciki. Idan aka zo juma'a me ake so, so ake ka zamna ka saurari hutubar da ake fai, kai shiru ka kyale da bakin ka. Wannan shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Ko aikin alkhairi ne, misali kaga wasu suna wani wannan ka ba ruwanka da su, ko kuma wani yazo ko ko zaka ga wani shunhuda dafi wani ya shunhuda ba daidai ba, kaka ce mishi a gyara, a kyale shi. Akwai lokacin da misali in aka tada ya kama ko kuma an tashi kenan an ida huduba, kenan ya kace mishi ya gyara sahu ko kuma ka gaya mishi wani abu. In kaga wani ma yana magana yawa, akwai wanda an zo juma'a zaka ga ana huduba zaka gani yana ma magana, to kai in ka san wannan hadisin yayi dai ka kyale shi, yayi dai ka kyale shi kai shiru. Ko kun wani kuma mai naci ne sai ka gani har sai ya ji ya sa ka yi magana ba a cikin sarrar ka ba ya cuce ka, kenan ka gani in aka wuto kana iya ka kwatanta mishi cewa to kaza kaza fa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nunin cewa bai kamata mutum ya zamanto idan ana huduba yana magana. Kenan wannan abin da ya shafi wato sallar juma'a, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sai malamin yace abu na tara salatul idaini, wato sallar idi guda biyu. A musulunci mun sani idin mu idi ne guda biyu, na ukun sai idan ka kara shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar juma'a, yace ranar idi ce ta musulmai. Amma idi a musulunci shine idi nawa? Idi guda biyu, idin idul fitr wa idul adha, kamar yadda muke cewa sallah karama da sallah babba, sallah azumi da sallah layya, su ne idi guda biyu a cikin abin da ya shafi musulunci, wanda ana huta wato aje ayi sallah a masallaci a ranar idi. Abinda malam ya kawo mana anan shine siffa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar idi, shine yace kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka hadithul ghashiya. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallah ta idi raka'a ta farko wato yana karanta sabbih isma rabbikal a'la, a raka'a ta biyu kuma yana karanta suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya, wanda kuma wa ahyanan wani lokaci yaqra'u fihima yana karantawa a cikin sallar ta idi, idin adha da idul fitr kenan, idi sallar karama da sallar babba, qaf wal qur'anul majid, kenan suratul qaf raka'a ta farko wa iktarabati as-sa'a sannan iktarabati as-sa'a wa shaqqa al-qamar a raka'a ta biyu kenan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa a sallar idi guda biyu sallar idi kamar yadda muka ce idil adha da idil fitr ya ne ne sallar idi wani lokaci ake yin sallar idi lokacin sallar idi shine lokaci idan rana ta dagu misali ta wuto ta dan dagu da minti misali kamar 15 mafi yawa malamai sun kiyasta a daidai minti 15 shine lokacin wato sallar idi ya tayi kamar lokacin salatul duha wannan lokacin shi ma ya shiga kenan wannan lokacin daga nan lokacin sallar idi ya yi shi yasa idan ka duba irin wasu kasashe misali Saudiya zaka gani sallar idi tun wajen ƙarfe 6 an yi sallar idi an sallama mutane tun wajen ƙarfe 6 a irin wuraren mu ne nan wani waje ka gani an kai shi 8 wani waje an kai shi 9 to amma wasu kasashe zaka gani da wuri tun lokacin ta na farko daidai rana tana fitowa za ta tashi da minti 15 daidai lokacin da ya halatta mutum yayi sallah to daidai wannan lokacin zaka gani an kabarta sallah an yi sallar idi sannan sallar idi raka'a guda biyu ce raka'a farko ayi kabbara bayan kabbara ta farko ayi kabbara nawa ayi kabbara 7 sannan raka'a ta biyu ita ma bayan kabbara ayi kabbara ta kabbara 5 a sallar idi kenan kabbarorin kuma yana daga cikin sifarsu shine kabbara farko liman zai daga hannu Allahu akbar bayan yayi du'aul istiftah sannan kuma ya ƙara kabbara amma ƙarin kabbara wannan babu daga hannu zakai kabbara ne haka yazo daga abin da ya shahi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan zai ce Allahu akbar kuma ma mun ku ce Allahu akbar ba tare da kun daga hannu ba sannan yana daga cikin abin da ya shahi hukunce na sallar idi kuma bayan an gama sallah wato liman zai tashi ya huduba kenan sabanin juma'a ita kafin sallah ake yin huduba shi kuma idi bayan sallah ake yin huduba duk da an samu zamanin sahabbai wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba kafin sallah aka tambaye shi dan me yasa yayi haka alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan sallah tukun yake yin huduba yace ya ga mutane da yawa wato sun zamanto yanzu ba su sauraron hudubai ka duba irin halin mai a yanzu sali daga an yi da sallah kawai kowa ya tsaye shi ba wanda zai saurari huduba wanda yana da kyau kuma mutum ya tsaya ya saurari abin da za a gai ma al'umma a wannan lokacin sallar idi kenan yana da kyau kenan la'alla wani waje ka yi ka tarin ka tafi wani waje ka gani an fara huduba kafin sallah ko ka ce an zo da sabon abu ko kuma la'alla ya duba da irin yanayin wajensu ya gani ya kamata a sanar da mutane wani abu wanda yake muhimmi wanda ya kamata kowa ya saurara tukun a yi sallah amma dai abin da yake a sunnance yanda ya zo in ba wani dalili ba ya zo kenan shine za a gabatar da sallah raka'a guda biyu sannan ya zamanto an yi huduba za a yi ta kamar yanda ake yin huduba wato ta juma'a ko kuma makamancin haka sannan kuma akwai kabbarori da ake yi ranar idi saboda rana ce ta farin ciki haka Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd duka wannan yana daga cikin abubuwa na ranar idi yana daga cikin ladubban ranar idi kuma idan ya zamanto ka biyo daga wannan hanyar ka sauya hanya in zaka koma kada ya zamanto zaka ta yi idi ka bi hanya guda in ka biyo wannan hanyar sai ya zamanto ka bi wata ka koma haka kuma idan idin azumi ne ana so kafin ka tafi ka tamna wani abu kafin ka tafi idi ka tamna wani abu idin layyani shine an samu he bayan an dawo kenan ka yanka abin da ka yanka ka samu wata anta ka zamanto wato ka fara da ita kenan wannan gurguje abin da ya shafi wato ita sallar idi to sai ya sha ruwa sannan kuma akan abin da ya shafi sallar idi akwai bangaren hukuncinta kai ne baka samu ba sallar idi ya zakai kana iya karama ta a siffar yanda ake yin sallar idi kayita saboda sunna ce wadda take mai karfi wato kana iya karama ta kayi wato sallar idi idan ta barka ko kuma idan inda kuke ba za ku samu ba hal kamar irin yanayin da aka shiga na corona ina tunai lokacin mu a saman me ake cewa saman tuwa ma muka yi sallar idi saboda an shiga an kukkulbe jama'a a jami'a ba a huta kenan dole ba a bar ku ba ku gaggamu an hana gamuwa da ake yi gaba ki da sai zamanto irin dai aka gaggamu dai irin wanda dai muke zama haka zamanto an yi sallar Idi kuma sura suka yi kowa dai suka yi sallolin su Allah subhanahu wataala ya karba mana kenan mallan abin da ya kawo siffa ta karatu na sallar Idi sai mallan yace salatul janaiza janazati wato sallal janaiza shi ma zai kawo mana wato abin da ya shafi mi annabi yake karantawa kan mu duba mu gani a wannan baban sifatus salati to amma siffar sallai bai kawo mana ba siffo nan bai kawo mana ba siffofin irin sallar juma'a da sallar idi da sallar janaiza kawai sai ya kawo mana siffar salla dai wanda muke sallata abin da ya shafi salla ga farilla amma da yazo wajen nan sai yake gani mana abin da annabi yake karantawa a cikin wato a cikin sallai kenan salatul janaiza yace as sunna an yuqra'u fiha bi fatihatil kitab was sura abin da yake sunna a cikin sallar janaiza shine a karanta wato fatiha suratul fatiha da kuma wato wata sura wani da yawa yazo wasu suna ganin cewa a abinda zaka karanta wato suratul fatiha kai zaka karanta banda wato sura ba zaka kara ta ba da wata sura amma dai hadisi yazo cewa zaka kara da sura kamar yanda wasu malamai suka inganta da hadisin daga ciki akwai malamin mai littafin wannan imamu al-Albani sannan malamin yace wa yukhafitu fiha makhafata ba'da at-takbiratul ula sannan ya zamanto ya asirta wato karatun nashi asirtawa kenan bayan yayi kabbara farko kenan kawai ya kawo mana shikenan abin da ya kawo a fasalin ya kawo mana siffar me ake karantawa sallar janaiza ya ake yin sallar janaiza sallar janaiza ita ce sallah a tsaye babu ruku'i babu sujada ba ruku'i ba sujada za a fara ta da kabbara idan kayi kabbara zaka karanta suratul fatiha a wata ruwaya ta malamai kuma kana iya ka karanta suratul fatiha da wata sura bayan ta duka ya inganta kana iya kai kenan idan kai wannan abu na farko kabbara farko sai kai Allahu akbar kabbara ta biyu sai ka karanto mi salatul ibrahimiyya salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bayan an yi wannan sai za a yi kabbara ta uku Allahu akbar shine za a karanta mi za a mamaci adda kai ta mamaci adda Allahumma ghfir lahu warhamhu wa aatihi wa af'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbithu Allahumma ghfir lahu warhamna idha sirna ila ma saru ilayk kai ta mamaci adda dai addu'o inda kai iya ba dole ba idan baka iya ba addu'a da larabci kana iya kai da hausarka kamar yanda wasu malamai sun ta yakan cewa kana iya ka mishi addu'a da hausarka idan kuma baka kana iya ka rike koda Allahumma ghafir lahu warhamhu shi kadai kai ta yi shi dai menene yake so kai ta mamaci addu'a a lokacin kai ta mishi addu'a Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka ji kanshi ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka ji kanshi sannan kabbara ta uku ta hudu shine zakai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wasu malamai sun ce a lokacin kafara ta kudi kyale ya zakai amma yana da kyau kai wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar babu inda yazo kasa da raka'a kabbara hudu a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawa hadisi sun zo kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama da yamal najashi sallah ina in ban manta ba hadisin yazo da kabbara guda hudu da kuma wani daga cikin sahabbai da ya mishi sallah shi ma ya kabbara guda hudu balahi a ƙara kabbarori hatta ya zuwa kabbara tara la'allaka gani ka zo za a yi sallar janaiza kaga an yi kabbara hudu za a yi sallama ka ji liman ya ƙara Allahu akbar to idan ya ƙara me zaka yi sai ka kyale sai ka ci gaba da mamaci adda sai a ci gaba da mamaci adda wannan shi ma sunna ta tabbatar ana iya karawa ana iya kara har zuwa tara wallahu ta'ala a'la wa a'la kenan wannan siffa ita ce sai ayi sallama kuma sallar janaiza tana da falalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallaci janaiza ya ma gawa sallah za a bashi lada qirati guda wanda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassarta mana menene qirati shine lada ne kamar dutsen Uhud yuzun Uhud girman shi yana da girma babba, to wannan za a baka kwatankwacin ladan wannan idan ka sallaci sallar gawa guda. Idan ka rakata zuwa makabarta shi ma kuma za a baka qirati, kenan ka samu kai mata sallah kai rakata za a baka qirati guda biyu, kenan lada ne musamman. Da yawa anan zan mu yi tambihi ga mutane, saka ga an zo wai za a ma gawa sallah, kaga mutane wai sun koma gehe sun tsaya, ka rasa tsoron gawan ne suke, ko kuma sallah ce ba su iya ba, ko kuma irin dai jahilci ne na cikin. Daga zarar an ce maka wane ya rasu zakata yi za a ma sallar gawa, ko da ruwan arwalla ne zaka rasa, yi kokari ka yi arwalla daga inda kake ka tai, ka je da arwallaka. Da yawa wasu suke bisu da arwalla, kuma wannan yana daga cikin, idan misali a wajenku ne aka yi rasuwa, yana da kyau kai ka yi kokari daga gidan naku ka huddo ruwan da mutane za su yi arwalla da sahannai, saboda samun mutane managarta su ma gawa sallah ba karamar falala bace ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin babban falala, mutumin da mutane 40 suka yi mishi sallah wanda bisu shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sun zamanto sun samu ya samu ceto, mutum 40. To da yawa zaka ga al'asaf a zo ga mutane wanda ya kamata su shiga su shiya sallah, sai a bar wasu ya zamanto su ne suka shiga suka ja, ko kuma ya zamanto hatta da wanda zai ja ka sallah, wanda zai ja sallar gawa, kai kokari ka binciki wani limami ne za a zamanto an sashi ya jagoranci sallar gawa, kada ya zamanto limami ne wanda ba a sani ba a baya, la'alla yana nan yana tsubbu ana zuwa ana yana gama bautar Allah da wani. To wanda ya jagoranci sallar ma yana shirka da Allah subhanahu wataala, to ina ga wato ya zamanto an ka samu wannan falale. Ina wannan duka abubuwa ne ya kamata mu yana faruwa da mu yau da gobe, amma hankalinmu bai kawowa kawai ai dai mu dai ayi a je abin ne mamaci. Akwai ladubba da yawa wanda ya kamata sunna ta tabbatar da su, ya zamanto idan za a ma gawa sallah ya zamanto an yi. Idan ya zamanto koda ku kaɗan ne bai dace ku yi sahu ɗaya, ana so ku yi sahu uku, ku rarrabu. Misali ku bakwai ne kuka zo za ku yi sallah ta gawa, ku yi mutum uku su zo, biyu su zo baya, biyu su zo baya, liman yana gaba. Ya zamanto sahun kai yayi ƙasa da uku, amma zaka gani wani waje an zo za a yi sallah mutane sun ci kowa neman nan, ba neman sahun farko ba ake a sallar gawa, nema so ake a daidaita yanda shi mamacin zai samu ceto, zai samu gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ku ji kofa ku ringa musu lasiya ma dai abinda muka ce, wallahi zaka ga yawa abin takaici a zo za a yi sallar gawa kaga wai mutane kowa yana koma gi, kamar bai san ba na farko irin ladan da za a samu, kamar bai san ba idan ya zamanto kai baka shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, la'alla cikin sahun nan an samu mutum 100 suke sallah, a cikinsu an samu mutum 39 bisu shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kai ne na 40 in kuma ka ji shiga a yi sallar da kai, kaga ka mishi asara, kai alhali kana nema ka roƙa mishi Allah ya gafarta mishi. To duka irin wannan abubuwan ya kamata mutum ya tuna, wato idan yazo zai za a yi sallar gawa, ko kuma ya ga wasu, ko kuma a wajen su za a yi sallar gawa, kenan yayi kokari wato koda mutane bisu da arwalla ne, wato ya sanar da su ya ba su wato ruwan da zasu yi arwalla. Sannan kuma wannan ya kamata ya zamanto mun koma makaranta mun sani yaya ake sallar gawa. Da yawa wasu sun jahilce wani abu, sai su dauka ko wani abu ne can daban ake yi, kabbara hudi ce ake, ka karanta suratul fatiha, ka karanta salatin annabi, ka karanta addu'a, rabbana atina fid dunya hasanatan, shikenan an yi da sallar gawa, ba wani abu bane na wato sai an yi nisa. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Kenan wannan malam ya kawo abin da ya shahi wato siffa wato sallar gawa. La'alla idan muka Allah ya kadarta muka yi da wannan littafin da zamu sa ya zamanto wato ahkamul janaiz in Allah subhanahu wataala ya kadarta. Kenan nan malam ya zo karshen fasalin da wato ya kawo mana abubuwan da ake karantawa a cikin wato salloli. Mun gani tun daga sallolin farilla da wasu nafilfiloli da sallar witri da rak'atan fajr da kuma yanzu abin da ya shafi sallar juma'a da sallar idi da kuma sallar wato janaiza. Sai fasali na gaba malam yace tartilul qira'ati wa tahsinus saut, wato rattala abin da ya shafi qira'a, mutum ya rera qira'a ya kyautata wato sautin shi a sallah ko kuma ba cikin sallah ba. Ya zamanto a sallah ne idan zaka yi sallah ka kyautata karatun da zaka yi, ko kuma a wajen sallah ne zakai karatun alqurani shi ma ka kyautata shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zan mu gani a hadisi yayi umarni na cewa ka rera abin da ya shafi alqurani saboda shi alqurani duk lokacin da ya zama to rera shi ne kake yahi zamantawa yahi dadi kahi mai saurare da kiran kanka kai kahi tadabburin abin da Allah subhanahu wataala yake fadi da yawa zaka ga wani ana karanta alqurani yana kuka wani ana karanta alqurani sai ka gani ya rasa menene kawai shi dai an karanta komai bai ji ba a jikin shi bai yi ba tadabburin alqurani wanda Allah subhanahu wataala ya mana isharar cewa wannan alqurani an sako shi ne mi liyadabbaru ayatihi dan ku yi tadabburi ku yi tintintini akan abin da ya shafi ayoyin shi menene Allah subhanahu wataala yake so ya isar muku wato a cikin wannan alqurani shine annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda malai yake kawo yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama kama amarahu Allah ta'ala yurattilul qur'ana tartilan la hadha wala ajala wato annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Allah subhanahu wataala ya umurce shi da ya rera alqur'ani rerawa ba gaugawa ba da sauri ba ba da gaugawa ba rera daki kamar yanda mun gani annabi sallallahu alaihi wasallama a baya yaya qira'a shi take kirar ashi annabi sallallahu alaihi wasallam mutarassilati idan ya karanta aya sai ya tsaya tukun zai dauki wata aya idan ya karanta wannan aya sai ya tsaya tukun zai karanta wannan aya shine yace bal qira'atun mufassara harfan bari yana karanta karatun alqur'ani da sauti da qira'a wanda take fasarta ma'anar menene yake kai kai ne ka zo misali wanda zai zo ya zamna zai karatu yayi qira'a alhamdulillahi rabbil alamin ya huddo hurufa ya huddo kowace kalma ya bata haƙƙin da da wanda zai zo rabbil alamin kai baka ji barbi rabin ya kare ka ji al kuma ka ji alamin can albi kawai ka ji ka san ba dai bane ba ma'anar ba zata fito ba wani waje zaka gani zan mu gani hadisi anan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanima akan irin wannan karatun ko kuma akan karatu irin a ciccira shi kuma yanda ma'anar ba ta fito ba saboda shi alqur'ani idan ka same shi daga sauti inda yake fitowa zaka ji dadi shi kana jin dadi gare shi alqur'ani saboda magana ce magana Allah subhanahu wataala malin yace hatta kana yurattil sura hatta takunu atwal min atwala minha wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto yana rera wata sura hatta zamanto atwal min atwala minha ta zamanto ta hi tsawon wadda ta hi ta tsaho man sani ba ku an fahimta misali suratul mu dauki karamar sura suratul tin watin wa zaitun he mu zo misali ko suratul bayyina bayyina ta hi tin tsawo ko to yanda zai rera suratul tin sai zamanto a rera ta ta hatta suratul bayyina tsawo kamar yanda misali a minti daya ko minti biyu zai karanta suratul tin ita kuma bayyina zai karanta ta a minti uku to sai zo ya rera suratul tin a minti hudu kinan kaga ta huce kinan irin yanda yake rera ta da abin da ya shafi wato qira'a mai dadi da kuma ba ma wato hurufa wato kowanne haƙƙin shi wa kana haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qalu li sahibil qur'an yana fada ana za a fadi gobe a ranar tashin alqiyama ga ma'abocin alqur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta tartil turattil fid dunya ka karanta wannan alqur'anin ka rera shi ya zamanto ka karanta kana hawhawa kamar kana taka wata matattakira annabi sallallahu alaihi wasallam yace warattil karira shi kamar yanda kake rera shi a duniya saboda mi fa inna manziluka inda akhir ayatin takra'uha ka san da cewa masaukinka yana karshen ayat da ka karanta misali izhi dai gare ka ranar tashi alkiyama an zo za a shiga aljanna za a karanta alqur'ani kamar kawai wani matattakara ce zaka kana hawa karshen inda ka karanta karshen nan ne masaukinka ai aljanna zan magani mun gani a cikin hadisi cewa ma'abota ilimi malamai a cikin aljanna za a ringa tsinkaye su a sama kamar tauraruwa to kai ma idan ya zamanto kai ka sabuke to kai kana cikin ɗan wajen madalla muna roƙo Allah subhanahu wataala dukan mu ya sa mu duk wanda su sabuke ba Allah subhanahu wataala ya sa sun sabuke kuma ya amfanar da mu wato alqur'ani kenan wannan yana nuna irin abin da ya shafi falalar wato karanta alqur'ani shi mahallin shahida anan shine da ya kawo ka rera kenan alqur'ani rera shi ake cikin sallah kuma ko da wajen sallah shi ma karanta rera shi ake balahi kai taqlidin wani malami. Misali, sautin ka kana iya so ka dauki wani sauti na wani malami ka ringa koyo, wannan babu dai. Amma da zakka gyara sautin ka, ya zama to da sautin ka ne kake rera karatun da yayi. Saboda wataran idan ka ce zakka dauki sautin wani malami kai, zakka gani kana dora ma kanka wani yaunin da dole sai kai sai ka kwaikwayi wannan. Har ya zama to wato wataran zakka gani abin naka bai zagwa daidai. Sai malam yace wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi فيمد بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونذير وأمثالها واتو أن نبي صلى الله عليه وسلم أنلو كتينا جن واتو حرف مد مثالي نم بسم الله بيت بسم الله وجن لائم بسم الله ينا أنجا كوكما الرحمن بيت الرحمن سيدي الرحمن كغيا أنجا kenan duk inda harufa wato kowane harafi ka bashi haƙƙi kowane harafi ka bashi haƙƙin shi shi yasa alqur'ani sai ka ji yayi dadi sai ya zama to kana karanta kai kanka zaka ringa tadabburin ma'anar da kake fadi akwai wani ya zama to zai karanta alqur'ani wajen wani ne lokacin muna karatu jami'a yana karanta alqur'ani sai ya zo wani kuskure shi wanda yake karanta alqur'anin a wajen shi mai sauraron malamin yake wani haka kamar an taba kamar yaji wani abu mai wari saboda kamar inda wanda ya san alqur'ani yake karanta shi da qira'a yake jin dadin shi kai ka zo kana karanta shi ka karanta shi da wani kuskure ko kuma ka zo ka karanta shi irin yanda Allah ya kadarta muke karanta haka ne ga mu nan Allah subhanahu wataala ya gyara mana sautin dukan mu gabaki da to wani ba ya iya sauraro wani zuciyar shi kamar ta fashe zai saboda min ya saba yana jin Qur'ani yanda kamar yanda ya sako kamar yanda zan muga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo wajen Abu Musa ne ko kuma Ubay ne yana karanta Al-Qur'ani yace mishi ya ji shi yana karanta Al-Qur'ani ina ma ya ci gaba yana jin dadin sautin shi an bashi sauti an bashi wani mizmar daga mizmar Ali Dawud kenan idan Allah ya baka sauti yi kokari ka rattala wannan sautin naka ya zamanto a cikin Al-Qur'ani kada ya zamanto a wajen abin da ya shafi wancan bangara Allah kiyaye sai malam yace wa kana yaqifu ala ru'usil aya kama sabaka bayani kamar yanda ya gabata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa akan aya inda ake tsayawa nan yake tsayawa inda ba tsayawa bai tsayawa zaka ga wani in yana karatu zai tsaya inda bai kamata ba a tsaya inda bai kamata ba a tsaya zaka ga ya tsaya yanda ya zamanto inda bai kamata ba a tsaya ka tsaya na farko akwai fasadin da ya bata ma'ana kamar yanzu misali wata aya zan ma dauka wa qala takhadha Allahu walada ko kuma a cikin alqur'ani yanzu misali kai ne kazo kana rubutu akwai wani tashif wanda idan aka yi shi wani kuskure wanda idan aka yi shi zai bata ma'ana yanzu misali kana rubutu kai ne kake rubuta alqur'ani da kazo nan kazo karshen safaha sai ka sa wa zaka rubuta wa qala takhadha Allahu walada sai ka zo nan safa kawai ka sa ittakhadha Allahu walada me yake ni wanda bai karanta bana in yazo yace ittakhadha Allahu walada ya tsaya kawai kai ka ce Allah ya rike da ka sa babban kuskure ne wannan kenan irin wannan shi ma inda zaka tsaya da inda zaka dauka a cikin karatun kana alqur'ani dole ya zamanto wato kana sani ina ne zaka aje ina ne zaka dauka shi yasa alqur'ani zaka ga akwai inda aka yi wani harafi na jim cewa nan kana iya ka tsaya wani waje kuma idan ka dauko ka tsaya zaka ji ma'anar duka ka badda ma'ana alqur'ani shi kuma alqur'ani so ake ka yi shi daki daki to annabi akan aya aya yake karanta kamar yanda wato bayanin shi wato ya gabata malam yace wa kana ahyanan yurji'u sautahu wato wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana halarto ko kuma yana gaggama abin da ya shahi wato ma'ana me ake ni tarji'u saut misali yanzu ka dauki ghayrul maghdubi alaihim waladdallin yanzu wajen da zaka gani akwai zuwa da dawowa to Annabi sallallahu alaihi wasallama la siyama lokacin da aka rawaito lokacin da yake cikin farin ciki dan yazo yana karantawa zaka ji na ghayril maghdubi alaihim waladdallin wato da tarji'is saut wato inda kai mai saurare zaka ringa jin dadin karatun haka shi ma wanda yake yin karatun zai ringa jin wato abin da ya shahi dadin karatun kama fa'ala yawm fathi makka kama inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka a ranar da aka bude makka wa huwa ala naqatihi yaqra suratul fath wato lokacin da yana saman taguwar shi ya karanta suratul fath qira'atul layyina qira'a wanda take sausauka wanda take mai tafshi wa kada haka abdullahi bin mughaffal tarji'uhu hakaza a ka gani ko shine kinin da zuwa da zawowa kina abdullahi dan mughaffal ya rawaito wannan wa kana ya amuru haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umurta bi tahsinis sauti bil qur'an mutunya wato kyautata wato sautin shi da alqur'ani ka ringa huddo shi da qira'a mai dadi shine hadisin da yazo zayyunul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasani yazidul qur'an husnan wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kawatar da alqur'ani wato da sautin ku saboda me sauti wanda yake kyakkyawa yana ƙara ma alqur'ani kyawu misali mutumin da zai zo zai karanta alqur'ani tartilan daki daki da qira'a mai dadi da wanda zai zo kawai alhamdulillahi rabbil alamin wa amanir rahim maliki yawmin din ya bana eske zai zo daya sautin ba zai zo daya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa zayyunul qur'ana bi aswatikum akwai wani lafazi da yazo zayyinu aswatakum bil qur'an wannan hadisi ne wanda yake kuskure ne an yi taqlibin wannan hadisin an yi juya shi alhadisi wanda yake ingantacce shine zayyunul qur'ana bi aswatikum wa yaqulu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna min ahsani nasi nasu sautan bil qur'an alladhi idha sami'tahu yaqra hasabtahu yakhsha Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin wato mafi kyawun mutane wanda yayi sauti da abin da ya shahi alqur'ani yake rera shi da kyau wanda idan ka saurare shi daga wannan sauraron zaka ce kai wani wai tsoron Allah gare shi saboda inda yake rera alqur'ani zaka ji daki daki da sauti mai dadi yanda kai in ka saurare shi duk cikin bacin ran da kake sai ka ji zuciya ka dai sai to wannan zaka ji kamar in ka gan shi ka ce wani hawa abin da ya shahi wato tsoron Allah gare shi wa kana ya amuru bi taganni bil qur'an wato haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurta da abin da ya shahi wato taganni bil qur'an idan wanto ka ringa rera alqur'ani alqur'ani rera shi ake shi yasa kuskure ne da muke yi da yawa Allah subhanahu wataala ya sa mu dawo daidai mu daidaita ka gani wasu ana karatu ana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim wannan dai ba bai ba qur'ani rera shi ake alqur'ani ba yanda zaka karanta wata jarida ba yanda zaka karanta ba hadisi ba yanda zaka karanta wani littafi na fiqhu ba rera alqur'ani zaka yi shine ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bal umarni ma yayi akan karera shi saboda yace sauti da aka rera shi yana ƙara ma alqur'ani dadi amma in ka zo kana ciccira alqur'ani wani in yaji ta zai ba alqur'ani mai kana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim mali kalma kalma ce kake wadi kaga wannan baye ba kuskure ne wanda muna yawan yin shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamul kitaballah wato ku sani wato abin da ya shafi littafin Allah wa ta'ahadu ku lazumce shi ku zamanto kullun kuna tare da alqur'ani kullun kuna tare da alqur'ani kullun kana muraji'a alqur'ani iya gurgurda wai idan aka ce alqur'ani ba dole ba cewa kai tunda baka sarke ba baka ringa karanta shi ba a'a iya gurgurdan abinda ka harrace yi ta muraji'a da shi mun gani a baya cewa qiyamul layli misali izhi dai ka harrace tashi cikin dare kai ta sarke izhi din nan kana tai kai yawaita muraji'a shi kai yawaita mulazamat wannan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa waqtunuhu ku zamanto kun wadatu wato da wannan alqur'ani wa taghannu bihi ku zamanto kun yi taganni kun rera shi wannan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda ran shi ke wanda ran da raina ke hannun shi la huwa ashaddu tafallutan min almahadu fi aql wato alqur'anin wannan da kuka gane shi yafi saurin wato kubcewa mutum fiyada wato raƙumin da ya zamanto an adame shi da akala misali mun sani akalar wannan ta raƙumi daga ta kubce raƙumi ya dahi to alqur'ani idan muka zamanto baka muraji'a shi yayi saurin bacciya fiye da wannan raƙumin nan da nan zaka ji baka muraji'a alqur'ani za ka karanto alqur'ani ko kuma wataran ka dauka ka ji ya ki zawwa saboda baka muraja'a ta manta, amma idan kana muraja'a kullun, kana muraja'a kullun zaka ji kullun kawai kai gangaram ne duk inda ko kana barci aka ce ka ka aya zaka kawo ta. Sannan kuma akwai abin da ya kamata mutun ya fahimta akan harda. Muka ce harda idan ya zamanto kullun harda ka bakkana halaratu kana hararatu safai. Misali nan safa alqur'ani ce lokacin da nazo ina karanta shi ina halarto wannan safaha to wannan harda ta kare sura sai safaha ta bace maka a kwalluwarka. Misali kai kana tar karanta Fatiha zaka dauka aski in kana karanta Fatiha kana halarto alqur'ani ga inda alhamdulillahi rabbil alamin take arrahmanir rahim batanan to duk harda da kake so ta zamana maka sai ya zamanto ka maida ta kamar Fatiha ko da yaushe kau kana iya kada. Yanzu aski in ka zo kana karanta suratul Fatiha kana tarkizin kana halarto kanka cewa daga alhamdulillahi rabbil alamin sai arrahmanir rahim kawo zawwa take ko to haka idan kai samu kake wannan in alqur'ani zai koma maka gabaki daya. Shi yasa wani in ya dauki alqur'ani zaka ji kamar kai ka ce ya rushe ne ma ya harda ce wannan alqur'ani ratatatatatata ya sab koma maka gabaki daya. Mutum ya karanta maka misali suratul baqara aya 200 da 80 da wani abu bai ma ba kuskure ko wasali daya ka san harda ta zamana kuma ba tare da ya halarto ina fashi in safa take ko kuma ina yake lokacin da na rubuta a saman allona ina take a kawai ta zamana ta yi memory zai ta wuce wanda in wani abu ne duk abin da kake harda ce in dai kana so ka san cewa ya zamana maka in kana karanta shi ka ringa fadda fashi in tashi matukar fashi in tana zo maka to wannan suran da sauran bishe da sauran bishin ga inka ya kamata ka koma kai bishe da kyau. Bayan yace wa yaqulu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an bayya daga cikin mu ko bayya tare da mu mutumin da bai rera alqur'ani kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kenan mine ya zamanto kana rera abin da ya shahi wato alqur'ani shine zaka zamanto daga cikin wato mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adina Allah li shay'in ma adina li nabiyyin husn as-saut wa fi lafzin husn at-tarakhum taranni yataganni bil qur'an yajhar bihi. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da daya babu wani abin sauraron da Allah subhanahu wa ta'ala ya saurara daga wani annabin shi bai ambata ba wani annabi ne a watar waya yazo cewa annabi Dawud ne saboda an bashi wato mizmar wato kyakkyawan sauti wato Allah subhanahu wa ta'ala bai saurari ba wani abu fiye da kyakkyawan sauti daga wani annabin shi wato a wannan lafazi yace rera wato sauti rera alqur'ani wato annabin yana rera alqur'ani wato waya aka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanda yake rera alqur'ani ko kuma annabi Dawud anan da bai ambata ba. Haka kuma wa qala li abi Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abi Musa al-Ash'ari wani lokaci law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-Bariha yace da ka gani jiya ina sauraron karatunka wato yana sauraron karatun abu Musa al-Ash'ari yace laqad utita mizmaran min mizmari ali Dawud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi hakika an baka wato daddadan sauti daga cikin daddadan sauti na wato Ala Dawud wanda mun sani annabi Dawud an bashi sauti wanda yake wato mai dadi. Fa qala Abu Musa yake cewa law alimtu makanaka la habbartu laka wato annabi sallallahu alaihi wasallam tahbiran da na san kana jina ai da na ƙara rera ma yanda zaka ji dadi. Kenan wannan kuma anan malamai suka ce babu laifi misali kai ne kai wani abin alkhairi bancin an gaya maka ka zo ka yi farin ciki a wannan bai taba ma abin da ya shahi niyyarka ko kuma ikhlasin ka. Abin da yake taba ikhlasi shine ka yi abin misali ka rera alqur'anin dan a ce fa ka iya dan a ce a in dai sauti kake so na alqur'ani ai sai malam wane shigo ka shiga sallah kana taka maka ka shiga sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wannan shine ba so wanda wannan shine babban hadari ne ma babban hadari ne wannan ya zamanto kana rera alqur'ani dan a ce fa kai ƙariki ne wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin mutane uku wanda za a fara azabtarwa a ranar tashin alkiyama shine mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi alqur'ani ya zo yake rerawa amma rera da yake dan a ce shi ko rera ne a lahira Allah subhanahu wataala zai ce mishi wani nama ni'ima na baka alqur'ani ka harace ni kai da shi ce Allah ai mu ne aramomi duk wa'azin kasa ba a bar mu ba duk wa'azin jiha ba a bar mu ba duk masallataiya an san ni to an san ka daman dan a san ka ne Allah zai ce dan a san ka ne Allah subhanahu wataala ya ce ai wuta da shi Allah subhanahu wataala ya kare mu idan wannan babban hadari ne shi yasa niyyar ka dole ka gyara niyyar ka babu laifi idan kai abin ne wani ya yabe ka in kun dan tarsuwa na abin da ya shahi jin dadi yazo maka shi ma kai kokari ka kauda shi saboda shedan kullun mashiga yake neman maka kullun mashiga yake nema daga ya sama wannan kawai yazo ya raya ma akai cewa ka dar marawani kai fa ba lahiya bane ba kaga ni kai kuma yake shiga wata faji wata wani daji wanda sai Allah subhanahu wataala wato ya tarbo ka ala kulli hal ya alqur'ani yana da falala alqur'ani mutumin da ya harrace alqur'ani ba karan kanshi ba ma hatta da uwayen shi a ranar tashin alkiyama za a dora musu wato taji wata hula ta sarauta za a dora musu barantana shi irin manzilar shi saboda magana Allah ce kuma babu mutumin da ya harrace alqur'ani sai ka gani a duk inda ake tare da shi zai zama to yana daga cikin wato ƴan gaba gaba idan alƙur'ani ne yake karatu zaka gani in dai ya harrace alƙur'ani wato zaka gani yana cikin gaba gaba yana cikin sahun gaba gaba idan aka yi wani abu na injiyani zaka ganin da nan yayi saboda abin da yake dauke da shi magana Allah subhanahu wataala idan dole mutun yayi kokari akan abin da ya shafi alƙur'ani wanda bai iya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalan ladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafizun lahu ma safarati kiramin barara wa masalan ladhi yaqra'uhu wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi shadidun lahu ajran annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin mutumin da yake karanta alqur'ani wanda ya harrace alqur'ani yana tare da wasu mala'iku wanda kiram madaukaka ne albarara masu bin Allah subhanahu wataala masu mishida'a wato yana tare da su wanda kuma yake karanta alqur'ani yana kayya a hankali ya tado nan yana kokarin wannan yana tayi yana da lada guda biyu gare shi ladan karanta alqur'ani da ladan wannan kokarin da yake yana kayya da kale yake samu ya harrace kullun ya ta'ahadul qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da lada guda biyu wanda cikin magabata wani lokaci yake karanta alqur'ani ashe wasu mala'iku suke saukowa daga sama yana karanta alqur'ani sai ya ji dokin shi yana hamimiya sai ya ce to me yasa mu dokin nan shi sai dan tsaya zo ya duba so shi dokin wannan hasken da yake ga yana saukowa shine yake dan sa yake hamimiya yake kamar ya tsorata kenan ya dawo ya ci gaba da karatun alqur'ani ya ji wannan da ya zo ga imanin sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa da karatta la hasaye da wannan suna nan mutane sun gansu da hasaiya wannan shine irin yanda idan kake da sautin alqur'ani ka ringa rera shi shi yasa wasu malamai har suka yi sabanin shin alqur'ani ka karanta shi a asirce ko kuma ka rera shi ga a bayyane suka ce a karanta shi a bayyane yayi saboda mala'iku za su ji abubuwa za su ji wani zai ji ya ji dadi itace abubuwa da yawa za su ji kuma ka samu lada sannan kuma a bayyanan amma ya zamanto da sharadi kada ya zamanto kana cutar da wani wanda kuke tare da shi kada ya zamanto misali ana zamanan nan kai ka dauki qur'ani kai ta karantawa su kuma wannan suna hira kaga bai yi ba ko kuma ya zamanto ana wannan dai ka zamanto ko kuma masu irin salasifi ga Allah subhanahu wataala ya shiryar da su insha Allah nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada tsore da muke kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين